suci daga arewa play don
manjun kuna zuciya idan gaki
ai mummuni ure idan gaka
ashe akwai kauna
ga gida ina zaka
mara na zazzana
sufa ado ayyukan ka
ure akwai kauna
sura rasan kirarin ka
Arewa Play Dot Com. Mustax Mates.